Zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Kadiri. Okay, ke Amina, masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani.
Kamar yadda kuka saba duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da sauransu. A yau 7 ga watan Janairu shekarar 2022, filin na nishaɗi ne.
Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama, sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta gayyato bakon mawaki filin nishaɗinmu daga masana'antar waƙoƙi, kuma wana tafi da tattaunawa da hukumar tace fina-finai ta jihar Kano akan wani sabon fim mai suna makaranta da ake ta cece-kuce a kansa. Masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kano ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir da bakon da ta gayyato mana.
Duk da ƙyar aka samu. To bakoncin mu yau muka samu duk da dai ba bako murya ba ce amma mai sauraro zai so ya ji an ce waka ba shi bai ita tafi daɗi.
To da sunana na asali wanda aka fi sani na da shi shine Yakub Ismail Ibrahim. Wanda kuma ake aka sani da lakabin Freaky Ultra yake da mahaukaci ma wadaki.
Mahaukaci ma wadaki ne sai aka ka zabe na zuwa.
To zan yi cewa abin da yasa ake kira na mahaukaci ma wadaki saboda shi mai hakuri a kore yaushe duk abin da ya samu ransa yake so ya samu a rayuwa. To kusan zan yi cewa idan ya sa hakuri a cikin zuciyarsa komai zai shirin wannan abin. To Allah ya nufa cewa zaka samu a yanda ake cewa a wasance ba su iya magana su kan ce ya ma ake cewa na ma manta da karin magana jarabin fado yawa
baya
fado a kasa to kusan dai hakan ne.
To Ricky Ultra mawaki menene kai kafin kai mu je ga nan a dan ba mu takaitaccen tarihi a takaice.
Takaice zan iya cewa ni a babban Kano ne a Kano na ta haife ni na girma na yi makarantu da dama a jihohi daban-daban musamman ma a jihar Plateau sannan na dawo Kano inda na yi na gama daga jami'ar Bayero na yi na ƙasa ta garin jihar Bauchi na dawo na wuce can Lagos sannan kuma na dawo Kano da makamancin dai haka. To a takaice zan iya cewa Ricky Ultra mawaki ne mai gabatar da shirye-shirye ne a rediyo da kuma talabijin sannan kuwa zan iya cewa kusan dan kasuwa ne wanda yake harkoki wanda zai dan samu abin da zai rufa mara asiri a takaice kenan.
Me ne san zangon karatu?
To ni san zangon karatu na samu degree yawa a fannin geography zan ce iya inda na tsaya kenan sannan kuwa akwai wasu kuma proficiency courses wannan nake da yi a abubuwa da dama.
To harkan kasuwanci ne da me ake yi? Wani irin kasuwanci ake yi?
To kasuwanci na zan iya cewa ta bangaren abubuwan da ya shafi harkar waka ce musamman ta bangaren jingles music production yawa da kuma tallace-tallace da makamancin dai haka daga abin da yawanci yake zan iya cewa ta bangaren sana'a
wato ma'ana dai kai ga shi ka karanci course mai kyau sannan sanin halayyar kasa me yasa baka zabi abinda ka karanta ba ka zabi waka
to ai zan yi cewa halin yanzu na aiwatar da abin da na karanta domin ni mutum ne wanda yake son tafiye tafiye gurare da dama to kin ga kuma shi fannin geographic da na karanta wato harkokin da shafi yanayi to zan iya cewa ina amfani da shi ana domin duk inda na je yawanci zan nakan dubi halayen mutane yanda zamantakewarsu take ɗabi'unsu al'adunsu ne da makamancin haka yaso sai in yi amfani da shi domin wace wannan abu to kin san shi dama an ce duk ne yawo a wuri shi yawo dama ne kusan neman yawa mabudin ilimi to idan mutum ya zauna guda ɗaya a ce kaman kifin jiya ɗaya to gaskiya ba abin da zai sani to ni kuma mutum ne wanda gaskiya ina son yawace da dama da tafi to kusan ina amfani da wannan damar a cikin harkar ta
to a ba mu misali ka sai idan ka je waje ka kan kalli yanayi kai waka a ba mu a cikin a ɗaurara mana wata wakar wanda ka je wani waje ka ga wani abin da suke hayyasa ka rera waka
to ai wannan zan yi cewa misalan ba su da alai
duk wanda ya zo a zuci yanzu
baran yi magana dai ta fannin ku musamman ma iyayen mata akwai lokacin da dama na fita aiki a wannan lokacin wani gari to da yanda nake bayani nake cewa wani gari ne ce dama na ga mata sun fito suna zanga-zangar lumana akan maganar kariyar cin zarafin mata to da na gan wannan abin sai na dawo gida sai na ce to abin da zai faru ma bara an rubuta waka akan mata abin da ya shafi cin zarafinsu da harkar fyaɗe da makamancin haka to a wannan lokacin kin san harkar fyaɗe ma abu ne wanda kullum faruwa yake amma mutane ba sa fahimta ba sa ganewa ko da shike zan iya cewa watakila ba a wayar da kan mutane a kai kullum amma ko a jiya ma zan iya cewa na samu labarin cewa kimanin mata ƙananan yara sama da 10,000 a kai wa fyaɗe a cikin wannan shekara to kin ga abu ne gaskiya wanda ya kamata a ce ana duba kuma ana ƙara fadakar da al'umma akan irin waɗannan abubuwa to zan yi sha misali guda biyu kenan
to a rera waƙar
to da turanci na rera waƙar gaskiya amma ba zan nemi ɓangare guda biyu wanda na ɗan sa Hausa a ciki inda nake cewa wai shin ina za mu fara fyaɗe a ko'ina muna asara ya za mu yi da waɗanda aka cutar kuka take domin a sauya masa haƙƙi I can fight for a woman. You don't know what it takes to be a woman. 9 months in the belly, that's a woman. Show respect and love for the woman.
You don't know what it takes to be a woman. 9 months in the belly, that's a woman. Show respect and love for the woman. She treats you like a baby, that's a woman. She knows play for you, that's a woman. You can't even just watch a woman. Show respect and love for the woman. Waishin daga ina za na fara kafi a ko ina muna asara ya za mu yi da wa'inda aka cutar kuka take domin a sauya masa haƙƙi let us pass things up and say no to race say no to race no to race and just so crazy how baby so brave we owe the kisses a break what do we do with your race tell me why do you have to break a woman tell me why do you have to eat a woman
so wanda wannan a cikin waƙoƙinka wacce ce bakan damiyarka
bakan damiyar waƙoƙina suna nan da dama gaskiya duba da cewa ya danganta da abin da mutane suke so kuma da irin waƙar da na rera a wannan lokacin to zan iya cewa yanzu dai kusan waƙar da na fi so yanzu waƙa ce wanda zan iya cewa ta ce kanta kare na mutum idan ana ma a ga shi ma gaba ɗaya ma kan fare na shi ya kamata a dinga girmama shi ko yaro ko babba ko karami ko manya shi dai mutum dai idan aka ga dan adam dai kan dai are na shi
ya waka take
shi to zan yi dai baiti guda ɗaya daga cikin wannan inda akwai inda nake cewa a cikin wakar kada kare ne mutum wane mutum dan uwa menene mutum an soka loku gura yanzu gudu ake zuciya maza ya bashi da rarrafi akan tashi ba a kira a waya sai da caji aljuhu baya magana idan da ƴaƴan banki ba a talan talauci da mai arziki dan uwa mai ban haushi a tsara a tsari duka in yayi yawa dole a kai girmama manya domin wata ran zaka ni bi a girmama ka babu fada babu rini babu zagi wane mutum to idan shi wakan tin kenan sai kuma waka guda ne wanda zai ce mutane su suka fi sani shine wanda kuma nayi da shi inda muke cewa an zo wurin sai kusan zan yi cewa waka ce wanda mutane da dama yanzu suke saurara kuma suna son waka sosai
to ya take an zo wajen
to inda muke cewa kun ce kuna son kidan rawa to kai kun samu kun ce fa a baku da shasu yaba to an baku Mr. DJ shi kenan wakar kenan
ita kenan wakar an zo wajen
an zo wajen
lalle kam an zo wajen to wani irin nasarori aka samu a harkar ta waka
to zan iya cewa alhamdulillah nasarori kullun samu ake domin a halin yanzu zan iya cewa lokacin da kika yi mun muka yi rarki kusan shekaru zan iya cewa sama da hudu ko zuwa biyar kenan zuwa yanzu zan iya cewa nasarorin da na samu na saki kundin pipe kusan guda uku zuwa hudu bayan wannan lokacin sannan kuwa na samu kambu da dama inda aka girmama ya wurare daban-daban irin su Lagos, Chanchanbi, banda kuma Kano. Sannan kan kusan gida ne sannan kuwa zan iya cewa da wannan da hakkar waka yanzu nake cin abinci ma a inda nake aiki a halin yanzu a can arewa 24 to kin ga nasara ne da ma sannan kuma babban nasara ma shine ma da ita hakkar wakar na buɗe studio na kaina inda nake cin gashin kaina a game da harkokin da shafi wakoki gaba ɗaya to kin ga duk wannan nasarori ne da dama sannan kuma ga addu'o'i da muke samu daga gurin masoya a kore yaushe to kin ga addu'a ma ka dai ma nasara ce duk wanda zai kira ka alal misali a waya ko ta text message da makamancin haka ya ma fatan alheri ya ce Allah ya kara kokaka Allah ya kara girma Allah ya fada da abubuwa to duk wannan ma nasara ce
to me kalubale kuma da ake fuskanta
to kalubale ai zan iya cewa daki-daki ne domin ya danganta da shekarun da mutum ya kwashi a cikin sana'arsa zan iya cewa kalubalen da nake fuskanta a shekaru da dama can baya to zan iya cewa yanzu kusan ba su ne kalubalen da nake fuskanta ba abin ma ya dan samu sauyi yanzu duba da da bakan ce domin mawaki da dama mawaka da dama yanzu zan iya cewa su matsalolin su bai wuce dama a tallafa musu ba yawa ta bangaren kuɗi ko kuma studio su za su yi aiki ko video sun wanda zai kara tallata harkokin su da makamancin haka ni yanzu zan iya cewa kalubalen da nake fuskanta ma shine mawaka da dama suna neman hanyoyin da za a tallafa musu kuma kofofin kusan a kullafi a kullafi ke to ni yanzu zan iya cewa mutane da dama sai ga Allah misali mawaki yana neman daukaka da yanda za a yi a san da shi to duk wanda ya zo ya tinkari ka da irin wannan babban turin ko al'umma nema kake kai ma ka tsaya a gaban to mutum ya zo kuma shi ma yana bukatar wannan daukakar da ka samu yana neman tallafi ya waƙoƙinsa zai shiga ko ya yi nisa da makamashin haka su kuma mutane abinda ba sa fahimta musamman ma mawaka shi ne shi harkar waka da daukaka daga Allah ne komai lokaci ne don lokacin ka yanzu
amma
waya ce na jisa a salari to yawanci mutane yanzu da dama sukan zo gona su ce to suna bukatar waƙoƙi ko kuma sun yi videos ya videos sun su zai samu shiga a tallata musu ko kuma mutum yana so kuma a yi aiki mai inganci amma ba shi da kuɗin da zai yi to irin waɗannan kalubalen ne zan iya cewa rike fuskanta to amma a personal ground ba ta ɓangare guda zan iya cewa kalubalen da nake fuskanta ta harkar sana'ata shine ya za a yi a bunƙasa sana'ar saboda musamman ma mu waɗanda muke arewacin Najeriya mu ma a san da mu yanda ake tunkaho da waɗanda su suke can kudancin Najeriya to zan iya cewa kawai wannan shi ne ya kalubalen da har yanzu ke zan iya cewa muke dake fuskanta a cikin harkar waƙar da dai Allah dai ya kawo ɗaukakar iya gwargwado
to muna godiya muna so kuma a rufe mana da waƙa
waka tu wacce waka
wacce waka waka
to waran gani to waran rira wannan waka din waran yan gausa to na da to wannan shi ne da ma bai cikin kwa oke garan fara dai a hakan kawai ciku suke canye muna canye nuku rugu muke da mic mu muke ta kona mic shi gaban da cin gudu dugu mudu a wurin dugu shekara hudu suke mun yi musu ido hudu shi gaban da yin musu talaka baya musu a shi gaban da cin bala su ta ce ka diye murus idan kurana maganin zawo ta yi kanta muna suke da takin talaka da damuna yar manuni ya san nuna da maza a dama na gan alama ba ku san da dama na daina cin beef sai da rama
to an yi amfani da salon harshe kenan
bare ne gaske
to madalla mu
to masha Allah godiya nake sosai da wannan damar da aka bani I don't know what to say I don't know what to do for a woman, needs a mother, he's a sister, she's an angel. I can fight for a woman. You don't know what it takes to be a woman. 9 months in a belly, that's a woman. Show respect and love for the woman. She treats you like a baby, that's a woman. She always prays for you, that's a woman. You can't answer this call to a woman. Show respect and love for the woman. I can fight for a woman. To be a woman, yeah. Not lost in a belly, that's a woman. Show respect and love, a woman. She treats you like a baby, that's a woman. She always prays for you, that's a woman. You can't answer this call to a woman. Show respect and love for the woman.
Dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. A ƴan kwanakin nan ne tallan wani film mai suna Makaranta ya karaɗe kafar sada zumunta. Shi dai wannan film din ya janyo cece-kuce dangane da abubuwan da ya kunsa. An yi amfani da wata kalma wadda mutane da dama ke ganin ya saba al'adar Bahaushe da tarbiyarsa. Baraka Bashir ta zanta da hukumar tace fina-finai ta jihar Kano.
Juma'i Jima'i me ke faruwa bayan tarayya kai ba haka bane ce kiyoyi sanan masu yin tsohon shinkafa
wannan kadan kenan daga cikin tallan film din Makaranta dake yawo a kafafen sadarwa na Facebook tuni wannan film ya kawo cece-kuce tsakanin al'umma na ganin cewa wannan film ya saba ka'idar malam Bahaushe da tarbiyarsa akan haka ne muka zanta da hukumar tace fina-finai da dabi ta jihar Kano inda Isma'ila na Ba'afa Kallahu yake tuni suka gayyaci wanda ya shirya wannan film ga kuma yadda Hiramu ta kasance da shi
sunana Isma'ila Muhammad na Abba Abakalla babban sakatare na hukumar haƙuƙin da dabi ta jihar Kano
to gashi mun ga tallan wani film na Hausa wai shi ne suna Makaranta shin hukumar censorship tana da masaniyar wannan tallan film kuma menene matsayarta akan wannan film da aka fara tallan sa a kafafen sada zumunci
to kamar yadda muke fara har kullun shine ita hukumar tace fina-finai hukuma ce da aka sata waka kafata domin ta tabbatar da tarbiyya ta mutanen jihar Kano akan abubuwan da ya shafi adabi film yana cikin adabi dan haka wannan film din kamar yadda al'umma suka ganshi an sake shi a yanar gizo duk da cewa mun nemi wanda ya shirya film din nan mun samu wane ne wanda kuma muna bibiya yanda insha Allah za mu kai gare shi wanda mun bashi takardar gayyata har yanzu bai honorin ita wannan gayyata ta mu ba saboda film ne wanda ya saba wa al'adar mu da kuma addinin mu na mutanen jihar Kano wanda cewa wayannan abubuwan kuma ya sani ba wanda zai saki wani abu a wannan jiha ta mu ta kowace bangare ta kowace irin yanayi sai ya kawo hukuma ta tace to kuma wannan film din kamar yadda al'umma suka ganshi haka hukuma ta ganshi ba a tace shi ba dan haka ya zama da wato rashin tarbiyya rashin ta ido wanda kuma bayan da za a yi mu zuba idanu a irin waɗannan fina-finai miyagun fina-finai su dinga shiga lungu da saku na al'umma da sunan cewa ana neman ɗaukaka ko kuma ana neman wato abin duniya.
To kimanin kwanaki nawa kenan tun yaushe aka kai masa gayyatar ana buƙatar ya zo hukumar tace fina-finai?
To zan iya cewa tun lokacin da fimfin ya fita kenan, daga lokacin da ita hukuma ta ga wannan fimfin ko ta ci karo da wannan fimfin zai kai kusan tun wato za mu ce last week kenan satin da ya gabata wannan shi ne.
To shi ya bada reply cewa yana nan tafi ko kaka?
To ya bada cewa zai zo, wanda kuma mun jira bai zo ba, wanda har yanzu muna jiran dakonsa yanda zai zo saboda a matsayinsa na musulmi, a matsayinsa na dan malam Bahaushe wanda a duddai yanda ya taso ko a ina a matsayinsa wanda muna mace kyawun da to musulmi ne shi, kuma Bahaushe wanda ya taso cikin tarbiyya, to sai girmama wannan abu kuma ya girmama al'umma saboda wannan abu ya ci karo da mutuntaka ta malam Bahaushe da kuma addininsa da al'adarsa, wanda kuma bayan da za a yi mu zuba idanu akan irin waɗannan abubuwan domin dan haka akai hukuma, dan haka kuma duk wanda ya zo ya ce zai yi wannan hukumar irin wannan karan tsaye ya zo ya keta alfarmarta ko alfarmar mutanen wannan jaha tamu, to wallahi kowa ya shi ya yi tsararru ba za mu kyale ba, kuma za mu ɗauki mataki na hukunci wato na doka wanda zai zama shi horo a kan shi izina ga wanda yake so ya aikata nan gaba.
Alal misali idan kuka ba shi dama har ya ki zuwa, shin akwai wani mataki da kuke da niyan ɗauka?
Dama matakin mu bai wuce na doka ba, dan da doka ce ta yi mu, kamar yadda doka ta ce masa idan zai siya kawo, tunda ya karya doka mun dauki matakin gayyata, in bai amsa ba sannan sai mu dauki mataki na gaba na wanda ita kuma doka ce ta kara ba mu dama da yi amfani da ita akan matsayin doka.
Duk da shafin sadarwa ya saki wannan fim?
Ai ba wani abu da zaka saki in dai wannan abin ka ya shafi abin nan ɗinka, mutumin nan a Kano yake, da haka ba a wani gari yake da shauransu ba, dan haka babu yanda za a yi ka saka mana da cewa kai ka saka duk abin da zaka saki in dai kai dan wannan jihar ne kuma kana ta'ammuli da waɗannan abubuwa na fina-finan mu da rijista da hukumar tace fina-finai, ba abin da zaka saki sai ka kawo mun tace. Ai al'umma ake ba kai kanka ba, kuma kai ma kana cikin al'umma, dan haka tarbiyyar mutane ake kallo ba maslahar kanka ba.
Ko da yake mun yi yunkurin jin ta bakin waɗanda suka shirya wannan fim na makaranta ya ci tura, domin kuwa lambar sa a kashe take har lokacin da muke kawo muku wannan rahoto. Masu sauraron mu su yi dakon mu da zarar mun same shi ta wayar salula za mu kawo muku da nan.
Binta da bako da ta gayyato mana a filin mu na kwalama.
za mu gabatar muku da girke-girke na zamani da kuma na gargajiya. A yau muna tare ne da Malama Aisha Muhammad Marafa wacce za ta gabatar mana da girki. Malama Aisha kin ce yau kina tare mana ne da waina. Wainar kuma waita sami.
Yau wani sabon samfari ne sai mun buta haya canza kala. Wato kadai ake yi da shi.
To Malama Aisha me za mu iya yi ne ma kafin mu yi wannan waina ta sami bita?
To ma saurare assalamu alaikum. Za mu nemi garin semo da tattasai da tarugu da kayan dandano da kwai amma kun ba wai dole bane sai albasa da ruwan mu da mai sai yeast saboda amfanin da zan yi da yeast saboda idan ni da miya kike so ba sai kin sa tarugu da tattasai da kwannan ba da wannan sai ki bashi kawai da yeast din da albasa da ruwa shikenan. Yau ga yanda ake gabatar da wannan waina. Da farko zaki jajjaga tattasan ki da tarugu da albasan ki. In kuma kin fi son ki yayyanka ta kina iya ki yayyanka ta. Sai ki kwaba da a cikin garin semo din.
Iyayen da yawan da kike so.
Eh daidai adadin yawan iyalin ki ko bakin da zakai. Sai ki sa ruwa ki kwaba. Sai ki fasa kwai sai ki zuba. Sai ki kawo kayan dandano kisa kika sa sai kaskon ki ko na prime pan zaki ko kuma na tanda zaki nemi tanda ki kisa mata mai sai ki rika ruwan kwadin ana son shi da dan ruwa haka.
So amma in tambaye ki bisa al'ada idan za a yi waina akan kwaba ta ne a batta ta dauki lokaci bayan an sa yi su shi wannan na sabo bita din ya ake yin sa shi ma yana daukan lokaci sai an sa mishi yi su yayi awanni ko ma ya kwana ko kuwa da an kwaba sai yi su ya
ita ta wanda zaki ci da miya ita ce zaki sa mai yeast amma wanda zaki ci ita kwai ce wanda zaki sa matattasai da tarugu din nan ita kuma kwai ne kwai shi ba sai an sa shi a wannan bai tashi tukunna ne yeast din ne ita ce za a bari zuwa dan wani lokaci in kika kaba idan kamar lokacin sanyi ne kin san ba zai tashi da wuri ba sai ki yi da wuri haka kafin lokacin yin girkin ki yayi kamar awa 5 haka sannan ya dan tashi in kuma akwai wanda yake kin san abun an samu ci gaba akwai wani ne kaman instant ake ce ni shi
nan
yawa kin sa shi 'yan mintuna sai ki fara suyin ki to in shi uwar gida take da shi sai ta yi amfani da shi amma wannan mai kwai din kina gama kwadi zaki fara suya kika soya kika sa wannan dinki tukunya suyan ki sai ki sa mata mai sai ki rika zuba wannan kwadi naki kina zubawa idan ya gasu sai ki kara juyawa a ɗayan
side wanda ake so ya kwai
yanda ake so ya kwai sai kika juya shi sai ki cire shi kenan zaki ci da wannan da yaji
to shi wanda ake yin a matsayin na miya din kamar yanda ake waina da tanda da komai ake
eh shi ma kamar yanda ake waina tanda shi ma haka ake yin shi in kika kwaba shi amma fi son yin da tanda din saboda in kika kwaba shi ya tashi din zaki kara buga shi dan zaki kara ganin yayi danko to sai kin kara bugawa sosai shi yasa ake son a yi shi ruwa saboda idan kika yi shi da kauri idan ya kara mintuna zai kara tikewa to zai yi miki tauri sosai amma in kika dan yi shi ruwa lokacin da ya tashi kin yi sa'a shi kenan sai dai ki buga sai ki fara suya shi kuma sai ki tada dinya ki ta wanda zaki ci da shi
to kamar da wani miya da miya za a iya cin wannan waina ta semo bita
ita miyan ganye ya fi daɗi gaskiya
to
miyan ganye ko kuma idan baki son ganye kina iya amfani da miyan ki jajjage da kayan miya
ko miyan romo to ciki lafiya baka lafiya to a yanda kuma waina take malama Aisha ta wani lokaci zaki ga waina idan an yi ta in dai fita kar waina ce shinkafa ce ko kuma ta masara tana iya kwana ita ma wannan tana iya kwana
a'a ita an fi son lokacin da zaka yi ta in awanni ne ita ta tashi an fi so
ta fatan mai sauraro zai gwada ya kuma aiko mana da yanda ya ji wannan girki na wainar semo
master
sauraro abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan makon. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da ta tsaya na gabatar da shirin Amina Buhari Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada shirin baki ɗayan sa. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya. Amurka yau ta tantance.